أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
آمين.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka zaba zama domin gabatar da karatun tarihin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Yau muna ranar 7 ko 6 ga watan Rajab shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam, wanda zai daidai da 8 ga watan Fabrairu shekara ta 2022 miladiya. Wannan shine zaman mu na uku a cikin wannan silsila mai albarka, kuma har yanzu muna nan a cikin tarihin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, wato mafificin duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A kashi na farko mun ji sunan shi da tarihin shi da fifitakarsa a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. A kashi na biyu kuma mun ji wasu daga cikin wahalhalun da ya dauka wajen taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da irin wahalar da ya sha a hannun kafirai ta wannan dalilin. Yanzu kuma insha Allah a wannan kashi na uku za mu dan ji wasu abubuwa kaɗan daga cikin irin halayensa a ababen koyi a cikin wannan addinin, da iliminsa, wato zurfin ilimin shi, da yadda yake da gudun duniya, da dai sauran abubuwa da suka danganci halayensa. Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda muka ji a baya, yana da ƙarfin imani a cikin duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin mafi ƙarfin imani, hasali ma shine mafi ƙarfin imani a cikin su baki daya. Wata rana Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana yawo a cikin garin Madina, ya shiga wani gida wanda manya-manyan malaman Yahudawa suke zama, suna kiran shi Baitul Madaris, wato gida ne haka da suke zama suke yin darasin su na Yahudanci da sauransu. To da ya shiga sai ya samu cewa suna a cikin darasin da suke koyarwa akwai wani wanda ake kiran shi Finhas, tare da shi akwai wani da ake kiran shi Ashiyau, dukkanin suna daga cikin manyan malaman Yahudawa. Sai shi Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ce wa Finhas, ya ce masa, kai kanka ya kai Finhas, ka ji tsoron Allah ka musulunta, domin wallahi kai ma ka sani cewa Annabi Muhammadu manzon Allah ne, hakika ya zo muku da gaskiya daga Ubangijinku, kuma kun ga sunan shi da addininsa da gaskiyar labarinsa yana nan a rubuta cikin littattafanku a Taura da Injila. Finhas buɗar bakin sa ya ce, wallahi ya kai Abubakar, ai ba mu da wani ya kai Abubakar ba mu da wata buƙatuwa zuwa ga wannan Ubangijin naku, ai Ubangijin naku ma shi ne ke buƙatuwa zuwa gare mu, kuma hakika mu ba ma yin wani ƙanƙan da kai gare shi kamar yadda shi yake yi zuwa gare mu, wai Allah fa yake gaya haka. Hakika lalle mu mawadata ne, kuma shi Ubangijin naku ba mawadaci ba ne, da a ce shi mawadaci ne ai da ba zai nemi rance daga wajenmu ba, da ba zai nemi rancen dukiyoyinmu ba, kamar yadda annabin naku yake faɗa, domin da Allah yake cewa in tuqridullaha qardan hasana, idan kuka ba wa Allah rance mai kyau. Yana faɗar wannan Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, sai fushi ya kama shi, saboda an taba Allah an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana daga hannu sai ya wanka wannan Finhas din mari ya mare shi mari mai tsanani sai da kuncin sa ya kumbura dana baka dai ce kuma ina rantsuwa da ubangijin da ya busa min numfashi ba dan alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi da ku cewa ba za a zubar da jinin ku ba babu yaki tsakanin mu da ku ba dan wannan alƙawarin ba da a yau dinnan sai na sare baka kai da takobi Finhas sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙara ishi Annabi sallallahu alaihi wasallam duba abin da sahibinka ya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya Abubakar me yasa ku kai ka mishi haka sai na Abubakar sai ya ce ya Rasulullahi wannan fa mutumin maƙiyin Allah ne ya faɗi wani zance zance mai girma yana har yana cewa wai shi Allah ne faƙiri wato Allah ne mabuƙaci zuwa gare su wai su Yahudawa su ne mawadata to yayin da ya faɗi wannan shine ne fushi domin Allah bisa abin da shi wannan mutumin ya faɗa don haka na mare shi na dake fuskar shi Finhas sai musu ya ce shi wallahi bai faɗa haka ba ya riƙa rantsi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi bai faɗa haka ba ana cikin haka kawai sai ga wahayi daga Rabbul Izzati sai ga mala'ika Jibril ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanamtu ma qalu qad lahumul anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu zuqu azabal hariq Allah subhanahu wata'ala ya ce hakika Allah ya riga ya ji fadar mutanen nan da suka ce Allah shine mabukaci kuma su tune mawadata Allah ya ce da sannu zamu rubuta dukkan abin da suka faɗa zamu rubuta a cikin littafin su na ayyuka da kuma kisan da suka yi wa annabawan Allah wato kisan da kakannin su suka yi wa annabawan Allah bigare haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba a ranar kiyama kuma a cikin wuta mala'ikun mu za su gaya musu zuku azabul hariq kudandani azaban nan ta konewa azabar kuna mai tsanani kudandane ta aya ta 181 a cikin suratu Ali Imran wannan aya ta sauka ne domin gaskata sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da kuma abinda sayyidina Abubakar din ya fushi akai game da abinda shi wancan bai Yahudi ya faɗa sannan sai Allah subhanahu wataala a gaba sai ya ce la tublawanna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan katira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur Allah sai ya ba wa sayyidina Abubakar hakuri cewa wallahi za a jarrabe ku a cikin dukiyoyinku da kuma kankanku kuma hakika za ku riƙa jin azan kasira wato cutarwa mai yawa daga waɗanda aka ba wa littafi kafin ku su ne ahlul kitab Yahudawa da Nasara da kuma waɗannan da suke yin shirka wato mushrikai kenan masu bautar gumaka za ku riƙa jin abubuwa na cutarwa da yawa daga gare su amma sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu idan kuka yi hakuri kuma kuka ji tsoron Allah to hakika wannan yana daga cikin al'amura mafiya girma Sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu har ila yau a bangaren ilimi ma yana daga cikin mafiya zurfin ilimi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakika mutum ba zai samu fifiko a cikin sauran mutane ba dole sai da ilimi Nana Aisha radiyallahu anha tana cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati wato sai munafurci ya watsu munafukai sai suka ƙara ƙaimi munafurci ya bayyana sosai larabawan ƙauye suka riƙa yin rijji suna komawa addininsu na bautar gumaka hakanan al'ansar mutanen madina wasu daga cikinsu suka ja daga basu gaya sun sallama ba girman musulmi sauka akan jama'ar musulmai musamman ma manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina Abubakar to girman musibar da na shi ce da ta sauka akan duwatsu manyan duwatsu da sai ta nike ta ita a wannan lokacin babu wani abu da za su yi sabani tsakankanin tsakanin almuhajirun da al'ansar face sai sayyidina Abubakar ya kawo wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai gusar da wannan sabanin abu na farko dai suka yi sabani game da shin a ina za a binne jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja kowa yayi shiru wayan su ce to akai shi baki amana wayan su ce to akai shi guka za akai shi ana dai ta jayayya sai sai na Abubakar ya matso kun sai ce ai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ma min nabiyyin yuqbadu illa dufina tahta mabjihi alladhi mata fi babu wani annabi da Allah zai karbi ransa face sai an binne shi a ƙasan makwancin sa wato a ƙasan shimfidar sa annan za a tona rami a mishi kabari sai na Abubakar ya faɗi wannan dan Aisha tace haka haka nan suka sabani game da gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi dashi ya za a raba gadan sa to nan ma ba su sami wani ilimi a wajen wani daga cikin sahabbai ba sai na Abubakar sai ya ce hakika naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma'asharal anbiya'i la nurasu ma taraknahu sadaqatan ma taraknahu sadaqatun mu jama'ar annabawa la nurasu ba a gadar mu ma taraknahu sadaqatun duk abin da muka bar shi a duniya muka rasu muka bar shi to wannan abin ya zama sadaqa hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul magazi hakanan Abul Qasim al-Bagawi da kuma Abu Bakr al-Shafi'i daga sun fitar da hadisi hakanan Ibn Asakir ma ya fitar da hadisi a cikin Tarikh al-Khulafa Hailawi na Imam Suyuti hadisin ya zo a cikin Shafi na 59 kaga wannan duka hukunce-hukunce ne wanda dukkanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu warwarewar komai da komai da gare su ba sai wajen sai na Abubakar shi kadai shine mafi sanin dukkan sahabbai game da Al-Qur'ani Al-Imam Ibn Kathir ya faɗa a cikin tafsirin sa yace hakika sai na Abubakar radiyallahu anhu ya kasance shine mafi sanin Al-Qur'ani a cikin dukkanin sahabbai domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya gabatar da shi yayin sallah wato yayin sahabbai limanci alhali kuma dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa cewa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda ya fi dukkan mutane sanin littafin Allah wato alqur'ani to shi zai musu sallah to kamar kenan tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na Abubakar ya wuce game yin sallah ya jagoranci sallah to ashe kenan shi ne mafi sanin alqur'ani a cikin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san akwai wani wanda ya fi shi sanin alqur'ani to da wancan din za a gabatar Tukar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin sahabbansa sannan bayan haka ya fi su kuma sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gabatar a baya cewa sai na Abubakar duk lokacin da wani al'amari ya kulle wa sahabbai kai wajen shi ake dawa domin samun mafita tunda ya fi su zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga su zama da shi kuma ya fi su yawan zama da shi haidaya abin da ya sa ma ba a samu hadisai da yawa da aka rawaito daga gare shi ba saboda a zamanin shi ba a fara rubuta hadisai ba zamanin shi kuma babu ma tabi'ai din sosai waɗanda su suka rika ciran hadisan daga gun sahabbai suna yadawa a zamanin shi duka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekara 2.5 kawai ya ƙara shi ma ya tafi domin shi dangantakar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara ne tun kafin annabta sannan kuma daga sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ba su taba rabuwa ba har zuwa ran da ya bar duniya da a ce rayuwar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ta tsawaita kamar irin yadda rayuwar su sayyidina Ali su sayyidina Usman da sauransu su Abu Huraira rayuwar su ta yi tsawo ko lallai da an ji hadisai dubunnai daga gare shi da ba za a samu mai yawan hadisai kamar shi ba domin za a iya samun masailu da yawa na addini da kuma abubuwa na tarihi waɗanda shi kadai ya gani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai Abubakar radiyallahu anhu ya fi dukkan al'umma sanin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin faɗin Allah subhanahu wataala yake inda Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu sai na Abubakar ya ce qalqala hannasu ai mutane sun faɗa cewa Allah ne ubangijinsu faman mata alaiha fa huwa mimman istaqama, to wanda har ya ci gaba da ayawa akan wannan kalmar ta kalmar shahada kuma ya mutu akan ta, to yana daga cikin wadanda suka samu istiqama din, ma'anar ayar kenan. Haka nan al-Aswad bin Hilal yace sai Abu Bakar radiyallahu anhu ya gaya wa sahabbai, ya kuke faɗa game da waɗannan ayoyin nan na Al-Qur'ani inda Allah yake cewa innal ladzina qalu rabbana Allahu summa istaqamu, da kuma inda Allah yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanu bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Idan suka ce ay summa istaqamu ana nufin ya zamto ba su yi zunubi ba, kuma sannan ba su cuɗanya imanin su da wani abu na kuskure ba. Dan Abu Bakar yace kun zo da fassarar ba abin da ayoyin suke nufi ba. Sannan sai yace ma'anar innal ladzina qalu rabbana Allahu summa istaqamu ai istiqama din shine lam yamilu ila ilahin ghayr, idan to ba su karkata zuwa ga wani abun bauta wanda ba Allah ba. Walau lam yalbisu imanuhum bi shirkin, kuma idan to ba su danye imanin su da wani abu na shirka ba. Haka nan sai Abu Bakar radiyallahu anhu yace inda Allah yake cewa lil ladzina ahsanu husna wa ziyada, waɗannan da suka kyautata to suna da al-husna ita ce aljanna, wa ziyada da kuma ƙari. To sabai sun rasa menene wannan ziyada din da Ubangiji yake nufi anan. Sai Abu Bakar sai yace an-nazru ila Allah ta'ala, shine kallo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, aljanna mu'mini da su ga Allah. Lil ladzina ahsanu, ga waɗanda suka kyautata wato suka yi imani suka kyautata aiki suka yi ayyuka na ƙwarai, to Allah zai ba su al-husna ita ce aljanna. Kaga ai shikenan kamar an biya su, to kuma wa ziyada da kuma ƙari, to shine sai sahabbai suka rasa menene ziyada din. Sai Abu Bakar yace ai ziyada din shine kallon Allah subhanahu wata'ala. Na duba cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari akan wannan ayar za a ga wannan ruwaya. Hasanan haka nan an karɓo daga Qais ɗan Abi Hazim yace yayin da Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya hau halifanci, to sai ya hau mimbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi kirari ga Ubangiji, sannan sai yace ya ku mutane, hakika kuna karanta ayar nan da Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum, kuna karanta ayar amma kuna ajiye ta ba a muhallinta ba. Hakika ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa innan nasa idza ra'ul munkar wa lam yughayyiruhu aw shaka an yaqumahumullah bi iqabil. Hakika lalle su mutane idan suka ga wani abin ki, wato suka ga wani abin da ya saba wa shari'a, amma ba su tsaya sun canza wannan abin ta hanyar tsawatarwa da baki ko canzawa da hannunsu ba, to Allah yana kusa da ya game su da ukuba, da masu laifin da waɗanda ma ba su yi laifin ba yan kallo ne su, da waɗanda suka gani suka yi shiru da wannan ba su san an yi ba, to Allah yana gab da ya game su gaba ɗaya da ukuba. To kaga wannan duka yana daga cikin ilimin sanin Al-Qur'ani da Sunna na shi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Haka nan yana daga cikin fifitakarsa ilimi, yana da ilimin sanin fassarar mafarki. Ibn Sirin wannan babban malamin sanin fassarar mafarki yake cewa mafi sanin fassarar mafarki a cikin wannan al'ummar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abu Bakar. Yana daga cikin fassarar mafarkinsa abinda Sa'id ibn al-Musayyib ya ruwaito cewa nan Aisha radiyallahu anha ta yi mafarki, taga cewa wasu taurari guda uku sun faɗo a cikin ɗakinta, da haka sai ta je wajen mahaifinta Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ta bashi labarin abinda ta gani a mafarki. Shi kuma dama Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yana daga cikin mafi sanin fassarar mafarki a cikin mutane. Sai ya ce idan mafarkinki yayi gaskiya, to hakika lallai a cikin ɗakinki za a binne wasu jikkuna guda uku, jikkunan wasu bayin Allah guda uku, waɗanda su ne mafi fita a dukkan faɗin ƙasa baki ɗaya. to yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati kuma aka binne shi a cikin ɗakin na Aisha sai na Abubakar sai ya kira ta yace yake Aisha hadha khairu aqmariki wannan shine mafificin taurarin naki da ke gari a mafarki kaga tauraro na biyu kuma shine shi kansa sai na Abubakar tauraro na uku shine sai na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu suna nan su su uku nan su ne a cikin ɗakin na Aisha radiyallahu anha a kwance yanzu haka wannan maganar tana cikin Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad juz'i na uku haka nan sai na Abubakar radiyallahu anhu ya fa dukkan al'umma sanin nasaba yana da kadaitaka da kuma tamyizi a cikin wannan haka nan kuma ya shahara cikin wannan domin lokacin da ƙwarai shawa suka ɗauki wani mawaƙi ya yi wata waƙa ya yi zambo haka ya yi zambo ga musulunci da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sakin harshe a kan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai na Hassan ɗan Sabitu ya miƙe shi ya ma'aikin Allah kai min izini in rama maka abin da suka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ya za ka yi da nasaba ta a cikin su ɗan uwana ne ya zaka yi da nasaba ta a cikin su kada ka zage su ni ma ka haɗa hadda ne shine Hassan sai ya ce ayya Rasulullah zan zare ka daga cikin su kamar yadda ake zare silin gashi a cikin kulli dan silin gashi ai baki ne to in ya fito a cikin gari haka ai nan da za a gan shi kuma a cire shi sai ce zan zare ka ya makin Allah kamar yadda ake zare silin gashi daga cikin kulli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to duk da haka ne ka je wajen Abubakar ya gaya maka yadda nasaba ta take a cikin su haka nan wajen bangaren gudun duniya kuma sai Abubakar radiyallahu anhu to ya kasance ya saki duniya ya yi wa duniya saki uku tabbacin cewa yawa duniya saki uku shine dubi dai cewa mutum ne shi mai yawan dukiya yana daga cikin 'yan kasuwa masu yawan dukiya a cikin garin Makka ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira daga Makka zuwa Madina sai Abubakar gaba daya ya saida dukkan abin da ya mallaka ya taho da kuɗin a cikin jaka bai bar iyalinsa komai ba aka yi taho da shi suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka tsaya za a yi wani abu na kuɗi sai ya ciro ya bayar har lokacin da aka yi hijira da aka iso Madina gunda za a gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin filin na wasu marayu ne suka je sun bayar da shi kyauta amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a sai dai a saya to ƙarshe dai haka sayan aka yi kuma wajen shi tana maka ɗan aka kuɗin aka abin nan sanar daga baya kuma aka mayar masa abin hawan ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo daga Makka zuwa Madina da kuma shi kasuwa'u ainihin da tafiyar na Abubakar ne shi ya sayo ta sai da ya wata biyu yana bata abinci na musamman saboda tanadin hijirar da ita da wata raƙumar haila raƙuma biyu ranar hijira sai ya fito da raƙuman ya ce ya Rasulullahi ga wannan saboda ita kasuwa ɗin ta fi kyau kuma ta fi nama sosai da kuma ɓargo wato ma'ana ta fi tirinya fiye da waccan ɗayan ya ce ya Rasulullahi ga wannan ka hau kyauta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a bardi zan baka kuɗi to duka daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar mishi da kuɗi amma shi kawai yayi ne kai tsaye dan Allah shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda umarni ne Allah ya bashi na yayi hijirar shi yasa baya so a cikin wannan din ya zanto ya dora wa wani nauyi to haka nan duk wani abin da ya kamata a yi shi da kuɗi sai na Abubakar sai in baya wajen amma in dai yana wajen to shi zai yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai na Abubakar dai bai gushe ba yana hidima da dukiya daga ƙarshe lokacin da zai rasu shi sai na Abubakar sai ya kira ɗansa na Aisha radiyallahu anha ya ce ku duba cikin gidana tunda na hau halifancin nan menene ya ƙaru daga cikin dukiyata duk abin da kuka san ƙaruwa yayi akan dukiyata to ku ɗauka ku mai da shi baitul mali mu gaba ɗaya duka duka abin da aka samu din na ji wata ƴar raƙuma ce ƙwaya ɗaya sai wani ƙoƙo da yake tatsar nono a ciki yakan tatsi nonon tumakin shi in zai sha iya abin da aka samu kenan sai wata riga da yakan sa ta a jikinsa in an yi manya-manyan baki haka don ya fita a gaisa wata abaya haka yace duk amai da su mai tulmali a gudun duniya ya isa labarin gudun duniya su cewa hata halifancin ma a farkon lamari shi so yayi yewa sayyidina Umaru mubaya'a sayyidina Umar din ne yace ai kafi ni cancanta amma shi kwadwada ma bai kawo kansa ba dama cewa yayi ko sayyidina Umaru ko kuma sayyidina Ali guda biyun nan yafi jinginawa abin da ƙarshe sayyidina Umar sai ce ai kafi kowa cancanta saboda kai kaza kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk muna nan amma ya gabatar da kai ce kai wa jama'a sallah ku ta bi komai girma a gun Allah tunda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka amanar sallar mu yace ka wuce kai mana sallah to dan mi ko mu ba za mu baka amanar duniyar mu ba kai mana shugabanci sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu anhu ya shigo wajen manzon Allah ya shigo wajen sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a lokacin da yake cikin jinyarsa wacce daga ita bai tashi ba kamar da Imam Ahmad ya rawaito a cikin kitabu zuhudi shafi na 136 zuwa na 138 sai ya ce masa ya halifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi min wasiya mana sai na Abubakar sai ya ce mishi haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala zai buɗe muku duniyar nan kada ku ɗauki komai sai gwargwadon abin da zai ishe ku guziri ma'ana ɗan abin da za ku ci da abin da za ku sha kuma haƙiƙa kai sani cewa duk wanda ya sallaci sallar asuba to yana cikin alƙawari na Allah kada ku saɓa wa Allah cikin alƙawarinsa domin in ka saɓa wa Allah cikin alƙawarinsa sai ya kifar da kai a cikin wutarsa dan Abu Bakar radiyallahu anhu ya kasance wato mai tsananin fuskanta ne yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hudubar juma'a baya juyawa zuwa ga komai wata rana da rana ranar juma'a an dade babu kayan abinci a garin Madina kawai ana cikin sallah ana cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba kawai sai ga ayari na yan kasuwa sun kawo kayan abinci ana cikin yunwa duk mutane suka fita mutane suka fita gaba ɗaya an tafi sayan kayan abinci babu wanda ya saura sai mutum ƙwaya 12 kacal a cikin su hada sai na Abubakar radiyallahu anhu ya daga cikin mutum 12 waɗanda ba su fita ba kamar yadda sai na Jabir ɗan Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhu ma ya faɗa jiya ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu ba ranar juma'a kawai sai ga wani ayari ya iso garin Madina sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tashi gaba ɗaya aka tafi ana wawar abinci babu wanda ya saura sai mutum 12 a cikin hadisi na Abubakar shine sai aya da ta sauka inda Allah subhanahu wataala yake cewa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadu ilayha wa tarkuhu qa'ima qul ma inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin sai na Abubakar radiyallahu anhu ya kasance mai tsananin tsoron Allah dubu dai matsayi irin nashi wanda har bishara da aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi wanda da aka bai saki jiki da duniya ba wata rana yana wa'azi sai ya ce wallahi da wadittu anni kuntu hazi sadara da wakal wata ubadu ya ce wallahi na so a ce ina ma ni ne wannan bishiyar wanda mutane za su riƙa cin ganyena kuma ana yaga daga ƙayoyin jikina wadda ita bishiya aka gaba babu hisabi a kanta amma mu ɗan adam akwai hisabi a kanmu dabbobi ma ba hisabi a kansu Allah sai ya yi hisabi a kansu idan mai ƙaho da tattun kulmar ƙaho sai Allah ya yi hisabi ya rama mata ran alƙiyama ta nan daga ƙarshe sai Allah ya ce gaba ɗaya su zama ƙasa su dabbobi kenan sai na Abubakar radiyallahu anhu ya kasance idan sahabbai suna yabansa suna faɗar kyawawan halayensu cewa yake yi. Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi, ya Allah ka fi ni sanin kaina, wa ana a'lamu bi nafsi minhum, kuma ni na fi su sanin kaina. Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnuna, ya Allah ka sanya ni in zama mafi alkhairi fiye da abin da suke zato. Waghfir li ma la ya'lamuna, kuma ka gafarta min ka yafe min laifukana da su ba su san da shi ba. Wala tu'akhidhni bima yaqulun, ya Allah kada ka kama ni da laifi bisa abin da suke faɗa a kaina. Sai Abu Bakar ya kasance yana daga tsoron Allah su cewa shi idan ya tashi yana sallah, to haka za ka gan shi car a tsaye kamar bishiya saboda tsananin tsoron Allah. Ba za ga yana wani motsi ko yana wani abin wage ba. Kuma sannan mutum ne shi mai tsananin kuka a sallah, idan yana karanta alkur'ani a sallah mai tsananin kuka ne shi. Ya kasance tun kafin ma a yi hijira zuwa Madina, lokacin ana garin Makka, akwai lokacin da kafiran Makka suka matsa mishi da cutarwa, kawai sai ya ɗibi kayansa ya yi sallama da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya fita ya ce shi hijira zai tafi wani gari, zai shiga duniya ya samu inda zai zauna kawai ya riƙa bauta wa Allah. Ya fita ya ɗan fara nisa, ya suka haɗu da wani mutum ana kiran shi Ibnu Dagginna. Ibnu Dagginna sai ya ce, Abubakar ina za ka? Ya ce, wallahi mutane na ni sun dame ni, sun ƙi su ban nan bauta wa Ubangiji na. Ya ce, to ai kai mutum ne mai kirki, kana sadar da zumunci, kana taimakon marasa shi, idan wani abu ya faru na rashin gaskiya kana shiga ka taimaki mai gaskiya, in wani abu ya faru na bala'i kana yin taimako, ai ba irinka ake fitarwa ba, kuma ba irinka ake bari ya fita daga gari ya bar gari ba. Mu je mu rafi, sai ya dawo da shi garin Makka, ya zo ya yi ɗawafi, sannan sai ya sanarwa mutane cewa ku sani cewa Abubakar daga yau yana ƙarƙashin jiwar ɗina, wato yana ƙarƙashin aminci na ba shi aminci, duk wanda ya taɓa shi ko ya cutar da shi to ni da shi ne kowaye. Daga nan sai Sayyidina Abubakar ya koma gida. Kwallon sha suka ce, to sai dai ya zauna a gida kada ya fito yana kiran mutane zuwa ga wannan sabon addini, sannan zai karatun sana alkur'ani kada ya zo ya yi mana a ɗakin Ka'aba, domin in yana yi wai in yana yi sun ji suke kawai zagin sa ake yi. Saboda in zai karatun alkur'ani sai dai ya yi a gidansa, amma kada ya dai ɗaga murya ya zo yana karatun alkur'ani yana zagin mu. Ibnu Dagginna ya ce, to kai kaji? Ya ce, to shi kenan. Sai na Bakar ya koma gida, da ya koma gida kawai sai ya gina ɗan masallaci haka, ya gina masallaci haka ɗan ƙarami a cikin gidansa, nan yake shiga yake yin sallar dare. To da daddare yana sallah ga daɗin murya, kuma yana sallah kuma yana kuka. Shi kenan sai ‘ya’yan kafiran da matansu suna leƙowa ta katanga, wani lokacin har sai su shigo har cikin gidan nashi kawai suna kallon shi. Ga daɗin murya yana karanta alkur'ani, su kuma suna jin sautin alkur'ani yana ƙara birge su. Sai ya zamto wani gayawa ne, sai ya zama gida har cika yake sai Sayyidina Abubakar yana sallah. To kawai shi ne kafiran da suka yi delegation suka wace ta wasu mutane, ku tafi wajen Ibnu Dagginna ku gaya mishi ba ma so mu saɓa wa alƙawarinsa. To amma fa Abubakar fa abin nashi ya fara wuce gona da iri, ka gaya mishi ya zo ya dakatar da shi. Suka je suka same shi suka gaya mishi, Ibnu Dagginna sai ya samu sai na Abubakar ya zata, ka ji abin da suka gaya mishi, sun ce min kana nema ka fitini ‘ya’yansu da matansu, karatun da na alkur'ani yana birge ‘ya’yansu da matansu, suna ta zuwa unguwa-unguwa ana zuwa a saurare ka, to suna nema su ma imani ya shiga zuciyarsu. To da ka iyayensu da kuma mazajensu sun ce ba su yadda ba, in har ba za ka daina ba to fa abu fa ba zai yiwu ba. Sai dai in ka fita daga cikin alkawari na, in gaba daga cikin jiwar ina su shi kenan ka je ka yi duk abu da ka ga dama. Sai na Abubakar radiyallahu anhu shi kuma sai ya fito a ɗakin Ka'aba ya ce, ina sanar da ku ya ku jama'a, daga yau na fita daga cikin ƙawancen Ibnu Dagginna, ina ƙarƙashin kulawar Ubangiji na ya ishe ni. Shi kenan kawai ya ci gaba da abin da yake yi. Mutum ne shi har ila yau mai tsananin kunya radiyallahu anhu. Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wata rana ya nemi mutane huduba a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin huduba sai yake cewa, ayyuhan nas, ya ku mutane, istahayu min Allah ko ci kunyar Allah fa wallahi ma kharajtu bi hadatin munzu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ban taba fata domin biyan wata bukata ba tun bayan da nayi bay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uridul ga'ida ina nafazin je in ban gida illa wa ana muqanni'ur ra'si fati sina rufi kaina na sun kuyi da kaina kasa na rufi kaina da wani haya an min Allah ina mi jin kunyar ubangiji hakanan shi sina bakar mutum ne mai tsananin gudun duniya da kuma tsantseni wata rana yana da wani bawa wanda dama bisa al'ada wannan lokaci in kana da bawa kana iya dora mishi haraji misali ka ce wa bawan ka kullun wani ka kawo min 1000 kaje in dako zaka yi in kodago zaka yi in barema zaka yi ni dai ka kawo min 1000 ka kawo min 1000 duk sauran abin da ka samu a wannan wunin naka ne na bar maka to kamar irin haka to ya sanya mishi haraji wannan bawan kullun yana kawo min wani adadi na kuɗi bayan wannan kuɗin da bawan ki kawo mishi ko abinci ne ko kayan kuɗi to da shi dai yake ci in ci da kansa to rannan sai bawan ya zo mishi da kuɗin kuma ya zo mishi da tuffa yana Abubakar sai dai karɓi tuffa din ya ci sai bawan yake ce mishi ka san kuta inda na samu tuffa din nan sai ya ce a'a yana faɗa haka yana dariya shi bawan sai ce ai wasu mutane ne tun a zamanin jahiliya na kasance in ne musu bokanci suna biya na kuma ni fa ban san bokanci ba kawai ƙarya nake musu in ji shi ya ce to shi ne ɗazu sai muka haɗu da su sai suka ba ni kyautar wannan tuffa ɗin shi ne a ciki na kawo maka sai na baka da ya ce wato shi ne kake so ka halakar da ni ko ya sa hannu a cikin bakinsa sai da ya amayo dukka abin da ya ci a ranar ya amaye da shi baki ɗaya saboda kawai gudun wannan tuffa ɗin kwaya ɗaya ne shi ƙarfin imani fa wanda a yanzu mutanenmu na yanzu da za a tsaye da motar tuffa a tsaye da tirela cike da tuffa har ka ce mutane haram gashi nan ku zo karɓa amma na haram ne ina jin har ko kawai fiye yi kaga in ya zo da ƙarar kwana ma zai aka ce wani wajen karɓa yana bakar da yalawa an haƙi rayu mutum ne shi mai yawan godiya ga Ubangiji ta hanyar yawan yin ibada wata rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina so ka koya min wata addu'a wacce zan riƙa yi a cikin sallata shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi wannan addu'ar ta neman gafara yace ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa ant ya Allah hakika ni na zalunci kaina zalunci mai yawa kuma babu mai yafi zunubai sai kai faghfir li ya Allah ka yafi mu maghfiratan min indika gafara daga gare ka ko kuma yafiya daga gare ka warhamni ya Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim ya Allah hakika lalle kai ne mai yawan gafara ko mai jin kambayinsa Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin akan lamba ta 843 Muslim ma ya kawo shi a cikin sahihu nasa hadisi na 2705 hakanan sai na Abubakar radiyallahu anhu ya taɓa zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka koya min wata addu'a wacce zan riƙa yi safiya da maraice shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi wannan addu'ar domin tsira daga sharrin shaitan Allahumma faɗir samawati wal ardi ya Allah ya wanda ya kirkiri sammai da ƙasa animal ghaibi shaharati ya masanin abin da ke boye da wanda ke fili wa rabba kulli shay'in wa malikahu ya ubangijin kowanne abu ubangijin dukkan komai kuma mamallakin sa ashhadu an la ilaha illa anta haqiqa ni na shaida cewa babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta face kai a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsaninka daga sharrin kaina wato daga sharrin zuciyata wa min sharri shaytan wa shirki kuma ina neman tsaninka daga sharrin shaytan da shirkarsa wa an amtana ba ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim kuma ina neman tsaninka kada in kirkirar wa kaina wani lifi wani mummunan abu ko kuma in jashi in jazawa wani wani daga cikin musulmi. Muzana sallallahu alaihi wasallam shi ka rika fadar wannan addu'ar safiya da maraice. Haka nan idan ka zo kwanciya bacci ma ka karanta. Sai na Abubakar radiyallahu anhu har ila yau mutum ne mai yawan qiyamul layl kamar yadda na faɗa a baya. Har wata rana kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Qatada ta yi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a cikin wani dare. Kawai sai ya jiyo sai na Abubakar radiyallahu anhu yana sallah ya yi ƙas da muryar shi. Sannan ya ci gaba da tafiya har ya je kusa da gidan sai na Umaru. Shi ma sai ya ji shi yana sallah shi kuma ya ɗaga sautinsa yana yi ya ɗaga murya. To yayin da suka haɗu gaba ɗaya a gaban shi da safe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai Abubakar na wuce kusa da kai kana sallah amma ka yi ƙas da muryarka. Me yasa kai haka? Ya ce ya Rasulullahi wanda nake munajati da shi wato Ubangijina ai ya ji ni. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai Umaru haƙiƙa kai ma na wuce kana sallah amma ka ɗaga muryarka kana ta yi. Sai ya ce ya Rasulullahi ina yi ne domin mai bacci ya tashi kuma domin in kori shedan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ya kai Abubakar ka ɗan ɗaga muryarka kaɗan kai kuma Umaru kai ƙas da muryarka kai ma kaɗan. Haka nan sai Abubakar radiyallahu anhu mutum ne shi mai riƙon amana da kuma kiyaye sirri ƙwarai da gaske. Ya kasance wata rana lokacin da Nana Hafsatu ƴar sayyidina Umar radiyallahu anhu ta gama ta kaba mijinta mai suna Kunaisu ya yi shahada ya sami raunuka a yaƙin Uhud da aka yi. To bayan gama yaƙin Uhud da ƴan watanni kaɗan sai ya rasu. To bayan ta yi idda sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya haɗu da sayyidina Usmanu ya ce mishi ya kai Usmanu idan kaga kana so zan aura maka ƴata Hafsatu. Usmanu sai ya ce bari dai zan je in shawara zan ɗan duba. To daga baya sai ya haɗu da ni sai ya ce ai gaskiya ina ganin ni fa ba zan yi aure ba. Kuma fa a sannan ɗin shi sayyidina Usmanu matar shi ba ta tsaye da rasuwa ba. Ya ce har ila yau sai na haɗu da sayyidina Abubakar sai na ce mishi Abubakar ko za ka auri ƴata Hafsatu. Kawai sai ya yi shiru bai ce min komai ba. Da ya yi shirin nan ya ƙimayar min da amsa to sai na ji ma na fi jin haushin shi fiye da Usmanu. To da haka a wannan daren haka na kwana cikin baƙin ciki. Yayin da gari ya waye shi sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yan ce ya Rasulullah na kawo ƙarar Abubakar da Usmanu. Usmanu na ce Abubakar na yi mashi maganar ƴata ya yi shiru ko kula na biyu ba. Shi kuma Usmanu ya ce ba zai aure ta ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya kai Abubakar ya kai Umaru kai haƙuri. Usmanu zai auri wacce ta fi Hafsatu daraja. Ita kuma Hafsatu za ta auri wanda ya fi Usmanu daraja. Shi Usmanu sai aka aura mashi ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulsum. Dama Ruqayya ta rasu a hannun shi. Sai kuma aka aura mashi Ummu Kulsum ƙanwarta. Ita kuma Hafsatu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. To daga baya Umar sai na Umar radiyallahu anhu shi daga baya da muka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Hafsatu sai muka haɗu da sayyidina Abubakar sai yake ce min la'alla wataƙil ka ji haushi na yayin da nayi shiru din nan ban ce maka komai ba. Sai yace ƙwarai ku na ji haushi. Sai yace ai babu abin da ya hana ni mayar maka da amsa face na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ambata min Hafsatu wato yana tambaya game da ita. To shi sai nake tsammanin cewa watakil yana so ne zai aure ta. To ni kuma ba na so in ce maka ai ba zan aure ta ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam na ga alamar kamar yana so zai aure ta. In nayi haka na fallasa sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace amma da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aure ta ba to ni da na aure ta. Kaji fa. To haka nan sai na Abubakar radiyallahu anhu mutum ne shi mai yawan afuwa mai yafiya bai da riko a zuciyar shi. Akwai lokacin da wasu daga cikin munafikai suka kitsa wata mummunar magana ga iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha suke ta yadawa. To har wani mutum wanda sai na Abubakar yake taimaka mishi wajen bashi abin da zai ci ana kiran shi Mistahu bin Usasa yanzu mutum yana daga cikin masu yada maganar dan Abubakar radiyallahu anhu da yaji haka sai shi to daga yau na daina baka abin da zan baka abin da nake baka kyautukan da nake baka da ihsan da nake maka to na daina sai ku ga aya daga Rabbul Izzati Allah yace wala tad'ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله سي جمعي يتي وأنن ما أبو تافي فيك ودغا تكينك دكما وداتا كده سجيا ودن باير وغمك سنتنسو دكما مسكيني دكما مهاجري باسو دن سكي دن أوك كلمر الله تكده سدينا wali afu wa yasfu lalle ne su afu kuma su rangon aratu hibuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce to shin ku ba ku su ne Allah ya yafe muku wallahu ghafurur rahim Allah shine mai yafiya ko mai rahama sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da yaji wannan ayar sai ya ce ana uhibbu an yaghfira Allahu li hakika ina so ni ma Allah ya yafe mu da haka sai ya yi afu bisa misdahu sannan ya ci gaba kuma da bashi abin da yake bashi yama nanninka akan abin da yake bashi haka haka nan sai na bukar mutun ne shi mai yawan karamci da kyauta bashi da rowa kuma duk wannan abin da ake ba sai na bukar bai taɓa mallakar tufafin da yake kala biyar ba duk wannan abin da yake saboda gudun duniya haka nan shi mutun ne mai tabbatuwa akan gaskiya ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya rana ce wacce dukkanin sahabbai sun kidimi kowa ya kidimi ya rasa ina zai sa kanshi sai na Ali radiyallahu anhu ya samu waje ya zauna baya ji baya magana ai shiru sai na Umar radiyallahu anhu shi ko ya zaro takobi ya riki yace wallahi wannan duk jita-jita ne na munafikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rasuwa yayi ba tafiya yayi dan ganawa da ubangijinsa kamar yadda Annabi Musa yayi kwana 40 iji ganawa da ubangijinsa kwana 40 idan ta gobe ya rike yace daga yau duk wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na dauke kansa yanzu kuma sai na Abubakar radiyallahu anhu an sannan ya tafi unguwa yana da wata mata haka da ya aura a wata unguwa to ya tafi wajenta da yamma yayin da labari ya kai gare shi sai ya bar abin da yake yi taho yana zuwa cikin masallaci sai ya wuce gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin na Aisha radiyallahu anha ya tarar jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja yana kwance an lullube shi da mayafi yanzu ya buɗe ya kalli hasken fuskar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah ibta hayyan wa mayyitan yace mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka yamma cikin Allah ka ji dadin ka a raye da kuma yanzu da ka koma ga Allah sannan sai ya sumbanci goshin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai ya fito ya shigo masallaci yaje yau sai na Umar magana sai na Umar bai saurare shi ba to sai ya je ya hayyu kan minbari ya tsaya sai mutane gaba ɗaya suka taho gare shi yayi godiya ga Allah yayi kirari ga Allah subhanahu wataala sannan sai ya ce وما محمد الا رسول قد خرج من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ابدا يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكسنتي بفاشي منزوني وند wasu manzannin sun zo sun rayu kuma sun wuce kafin shi shin yanzu idan ya koma ga Allah ko aka shahadantar da shi a wajen yaki za ku koma ne bisa digadigenku wato za ku koma ne cikin kafirci to duk wanda ya juya da baya ya koma cikin kafirci ba zai cutar da Allah da komai ba sannan Allah zai sakanta wa bayinsa masu godiya yace duk wanda ya kasance Annabi Muhammadu yake bautawa to yau dai Annabi Muhammadu ya koma ga Allah ya koma ga ubangijinsa wanda kuma Allah yake bauta wa to Allah rayayye ne dawwamamme Allah baya mutuwa
to jin wannan ayar sai na umar yace ai ina jin wannan ayar kawai sai naji gaba ɗaya gwiwata ta yi sanyi sai naji gaba ɗaya gwiwata ma ba za ta iya ɗauka ta ba yace nan take ke na zubiya ƙasa kowa kuma sai kuka tana jin wannan ayar suka tabbatar hakika labari ya gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa sai Abubakar radiyallahu anhu yayin da aka nada shi akan kujerar halifanci a jawabinsa na farko ya daga abin da ya karfafa cewa an dora ni akan kuma matsayin halifa amma ba wai dan nafi ku to kankantar da kai yace idan nayi daidai ku taimake ni akan gaskiya amma idan ban yi daidai ba nayi kuskure to ku mi kaddani in na karkace to ku mi kaddani to haka nan yayin da dab da ajalinsa wata rana suna cin abinci tare da wani daga cikin sahabbai to ashe a cikin abincin akwai guba ba sani ba to wannan guba da suka ci kusan ita ce ajalin sai da suka shekara suna jinya da shi da wancan din akwai wannan ruwaya akwai kuma ruwaya da ta zo da cewa nan da suka shiga cikin kogo da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kogon sauro to ya tattoshe ko ina da ko ina duk wani kofa ko rami da ke cikin kogon sai da ya biyo tattoshe sai da ya rage sauran rami kwaya ɗaya tal sannan sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo suka shigo cikin kogon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gajiya sai ya kwanta akan cinyar sayyidina Abubakar wato ya dora kanshi akan kafar sayyidina Abubakar yana bacci shi ma sayyidina Abubakar sai miƙar da kafafun nashi sai sa kafar shi ya toshe wannan ramin a shi kuma ramin akwai macijiya a ciki tana so ta fito ta je kanshin annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu macijiyar sai ta cije shi mace je shi to yana kuka saboda tsananin dafin to hawayensa ko kuma guminsa yana ta gumi gumin nasa sai ya diga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka bayan ya farka da ya ga halin da yake ciki sai ya shafa mar kafar ko kuma ya masa addu'a nan da sai dinga jin zafin dafin to dai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin ya azurta shi shi ma da samun shahada a ƙarshen rayuwarsa sai ya dawo mishi da wannan dafin na wannan macijiyar shi ne ya zama kuma ajalin sa amin ya rabu tana baka radiyallahu anhu kamar yadda da kansu sahabbai suke fara sai cewa ya gaji yadda duk waɗanda za su zo a bayan shi wanda ya yi aikin da na bayan shi ba za su iya ba sun yabe shi sosai da kansu kamar sai na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yana cewa mun kasance idan muna faɗan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar muke fara faɗa sannan sai Umaru babu saɓani a tsakanin sahabbai game da fifitakar sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru inda suka ɗan yi saɓani shine wasu suna ganin fifikon sayyidina Ali akan sayyidina Usman wasu kuma suna ganin fifikon sayyidina Usman akan sayyidina Ali to akwai wannan amma wajen fifikon sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru to wannan babu saɓani tsakanin sahabbai domin a tashi sayyidina Ali radiyallahu anhu da kansa ɗansa Muhammadu ibn al-Hanafiya ya tambaye shi wane ne mafifici a cikin dukkan mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ji shi Abubakar ne yace sannan sewa yace sai Umaru kaga wannan duka wato shaida ce a cikin nuna fifitakarsa a cikin dukkan sahabbai amin ya rabbi Allah saboda haka tsakani da Allah in ka lubi al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga komai nashi Allah ya za'a mishi mafifici ne Allah subhanahu wata'ala ya za'a mishi mafificin gari ya zanto ana aka haife shi garin da a cikin dukkan garuruwa babu garin da ya kai shi daraja hatta a cikin littattafan ahlul kitabi akwai wannan cewa garin Makka shine mafificin gari a nan ɗakin Allah yake a nan aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah za a mishi mafificin gari sun tabbatar da wannan kawai sai da taurin kansu to haka nan Allah ya zaɓa mishi mafi fitan dangi su ne Banu Hashim, ya zamto a cikinsu aka haife shi. Tunda yana faɗa ya ce Allah ya zaɓi ‘yan Adam a cikin dukkan halittunsa ya fifita su, sannan Allah ya zaɓi Larabawa ya fifita su a cikin dukkan ‘ya’yan Adam, sannan a cikin Larabawan Allah ya zaɓi Ƙurayshawa ya fifita su a cikinsu, sannan a cikin Ƙurayshawan Allah ya zaɓi Banu Kinana ya fifita su a cikinsu, a cikin Banu Kinana Allah ya zaɓi Banu Hashim ya fifita su, sannan ni kuma aka haife ni daga cikin Banu Hashim, wato Allah ya fifita ni daga cikin Banu Hashim. Zaɓa shi zaɓaɓɓe ne a cikin zaɓaɓɓu a cikin zaɓaɓɓu. Haka Allah ya zaɓa mishi mafifitan dangi. Sannan Allah subhanahu wa ta’ala sai ya zaɓa mishi mafifitan dukkan iyaye. In ka lura sunan iyayen nashi kaɗai mahaifinshi ya ishi ka ishara. A zamanin da ake sa mutane Abdul Uzza ko Abdul Manat ko Abdul Shams, sai ga shi sunan mahaifinsa Abdullahi, bawan Allah. Zamanin bautar gumaka ne wanda mutane za ka ji sunan mutum bawan Uzza ko bawan Latu ko bawan Manatu ko bawan Hubal, ga shi nan dai, amma shi ga shi sunan shi Abdullahi, bawan Allah. Sannan zamani ne wanda mutane suna sa wa ‘ya’yansu Asiyatu da Sadun, wai mai yawan saɓon Allah. Mutane suna, akwai masu irin wa'innan sunayen duka a cikin mata a wannan zamanin. Amma sai ga shi ita mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunanta Aminatu, wato amintacciya. Shi kuma mahaifinsa sun fasara sunan shi bawan Allah, to waɗannan su Allah ya zaɓa ya zamto hasken wannan annabin Allah ya sanya a jikinsu. Sannan sai Allah ya zaɓa mishi kuma mafifitan mataye, ya zamto matansa sun fita daban daga cikin dukkan matayen halittu ma baki ɗaya. Allah ya ce musu, ya nisa annabi, ya ku matan wannan annabi mai girma, lastunaka ahadin minan nisa'i, ku ba kaman sauran mataye bane, babu wata mace wacce darajarta ta kai kamar taku. Sannan Allah sai ya zaɓa mishi kuma mafifitan sahabbai. Dole ne ka yarda cewa sahabban shi sun fi dukkan sahabban sauran annabawa alaihi salam. Amma jingina wani mummunan abu ga waɗannan sahabban nashi, to kamar jingina ƙasƙanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda kuma masu aibanta mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam har ila yau suna cutar da shi ne, jingina ƙasƙanci ne gare shi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran mutane bane, duk ƙanƙantar ƙasƙanci in ka jingina zuwa gare shi, to kafirci ne kai kuma gare ka, ko ka fi kowa yawan sallah da azumi sai ka shiga wuta, domin sallar taka da azumanka ba za su amfani ka da komai ba. Madaɗar ka je lahira, a cikin littafin ayyukanka akwai cewa ka taɓa faɗar kalma ɗaya ta cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai Allah ne ya faɗa ba ni na faɗa ba. Allah ya ce, innal ladhina yu'zuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Waɗannan da ke cutar da Allah da manzonsa, to Allah ya tsine musu a duniya da lahira, kuma ya tanadar musu da wata azaba mai wulakantarwa. To ina kaga Allah ban sanaka cuce shi. Ai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cutar da Allah. Amma shi kam Allah ai ya ce, innakum lan tablughu durriyati al-baruni. Ai ku ya ku mutane ba ku isa ku cutar da ni, ba ku kai ku cuce ni ba, na ku cutar da ni. Amma cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cutar da Allah. Idan ka taba darajar sahabban shi, tabbas ka jingina ƙanƙanci gare shi, ka ce kenan, in ka ce ba zaɓaɓɓu ba ne, ba mafifita ba ne, ka jingina ƙasƙanci gare shi. To jingina ƙasƙanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai kai ka zuwa ga kafirci. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya wanke su, duk abin da za ka tuno na wani laifi ka jingina musu, sai Allah ya riga ya wanke su. Tunda Allah ya ce, laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirina wal ansari wal ladhina taba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kana tazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim. Allah ya ce ya riga ya yafe musu, ya yafe wa wannan annabi nasa da kuma sahabban sa al-muhajirun da kuma al-ansar wannan sai da bishi zuwa gazwatul usra gaba dai Allah ya ce ya yafi musu sannan Allah ya faɗa ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya riga ya bada yaddarsa ga mu'minai a cikin wadanda Allah ya saukar da wannan ayar akan su sahabbai ne guda 1500 a cikin akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar akwai shi kansa sayyidina Usman din da sayyidina Ali dukkanin su manyan sahabban nan al-ashratul mubashshirun duka suna ciki sahabban da suka yi mubai'a da shi ta hadar shajara to wanne zaka tsani a ciki saboda wani dalili Allah ya ce ya riga ya dade shi sayyidina Usman din ya taba yin wani abu na bajinta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ce ma barra Usman ma fa'ala ba'da yau duk abin da Usman zai yi daga yau dinnan har abada ko me zai yi ba zai cutar da shi ba to duk abin da zai yi ba zai hana shi shiga aljanna ba ya riga ya tsallake ma'anar maganar ke to kuma yanzu a samu wani katon banza ya mutu ya busa da su fi da kuma yana faɗar miyagun maganganu akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zababbun mutane haka nan iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe su ya fifita su ya fifita su ya zaba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma ya fifita su a saman dukkan iyalan gidan wani annabi tunda su ne waɗanda Allah ya ce innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum tadhhira kada abin da Allah yake nufi da ku ya ku iyalan gidan wannan annabi shine dan ya tafiyar da dukkan wata dauda daga gare ku kuma ya tsarkake ku mutaka tsarkakewa to iyalan gidan nan nashi sun hada da matayensa da dukkan ƴaƴansa baki daya da kuma danginsa mafiya kusanci banu hashim kenan waɗanda mu'minan cikin su a kaudin mafiya yawan maluma wasu malaman kuma sun ce iyalan gidan sayyidina Ali iyalan gidan sayyidina Abbas iyalan gidan sayyidina Aqilu iyalan gidan sayyidina Ja'far to amma a cikin dukkanin su gaba daya akwai waɗanda mafiya keɓantattun sune iyalan gidan sayyidina Ali a shi kansa sayyidina Ali da matarsa Nana Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴan shi guda biyu Imam al-Hasan da Imam al-Husayn yau to wannan haka al'amarin ne yake aibunta wani daga cikin waɗannan to tabbas cutarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce ya tsine mishi duniya da lahira to lalle ne mu kame bakin mu lalle kada ka tsaya ma ka saurari wani wanda kaje yana aibanta irin waɗannan bayin Allah tsarkaka kada ma ka saurari shi ballantana zuciyarka ta yadda da wani abin da zai faɗa domin in dai zaka tsaya har ka saurara minti 5 minti 10 kai ba malami ne ballantana ka san cewa ƙarya yake yi to sai ka ji ya faɗi wani abin da zuciyarka za ta yi daɗi ka ce kai anya ko wannan abin nan gaskiya fa haka ne kware ko a to duk abin da mutum bai sani ba ya kaga ba ya dizi yau in malami ne sai ya saurara don ya san yadda zai yayi raddin maganar amma in kai ba malami ba ne kaji ana zagin wasu bayin Allah masu daraja wanda kai ka yi imani da cewa mafifita ne to kada ka tsaya ma ka saurara domin in dai za ka saurara to sai zuciyarka ta yadda da wani abu in zuciyarka ta yadda da wani abun daga ciki to kai ma ka samu irin abin da wancan mai faɗar ya samu na kuskure Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu da lafiyar mu da arzikin mu albarkar Annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwan musulmai dake cikin halin tashin hankali musamman mutanen Zamfar da sauran gurare Kaduna Niger Maiduguri da sauran gurare muna tawassuli da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin sa Allah ka yaye musu halin da suke ciki tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya Allah ka kawo mana sauki Allah ka mana dauki Allah ka jibin lamarin bayinka Allah ka jibin lamarin bayinka musulmi Allah kara mana lafiya da zama lafiya albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam majinyatan mu Allah ka ba su lafiya kuma san mu Allah ka ji kansu Allah ka ji kansu ka gafarta musu mu kuma Allah ka kirtu karshen mu sa mu shiga da imani majinyatan mu Allah ka ba su lafiya albarkar Annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملا الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين